ilimi mabuɗin rayuwa. A shirin namu na yau muna ci gaba da tattaunawa da Al-Mustafa Al-Mustafa, wani ɗalibi ɗan Najeriya wanda ya ƙirƙiri mutum mutumi. Yau zai mana ƙarin haske dangane da yanda wannan mutum mutumi ke aiki, kana kuma da hanyoyi da suka bi don ƙirƙiran wannan mutum mutumin.
Duk mutane suke shi a maza su shi a kamar za a yi programming ishi a yi mishi a yi building components a ciki ne a saka shi ta yadda ake so ya yi abinda ake so shi yi tumbin yanka mutum yake yi abinda ake kira artificial intelligence kenan ya zama yana tunani yana da kwallo wanda zai iya tunani artificially.
To yanzu a takaice za mu ce kayi kai ma mutum mutumin nan naka kenan.
Muna nan muna yi kenan abinda ba muna mulamu layi mama rida da ƙarshen shekara ba na hankali layi best one snake design linker in order for you to pass it don ya sai kai building shi o sai kun building wannan robotin wanda zai ka sun ke ya yi fulfilling requirements don school kamar ka ga for namu ana so ya zama robotin ya kasance zai iya tafiya ya nemo victims. Victims like kamar mutum ake maka bag lafiya irin yana kwanci haka wani wuri ko kuma irin wani haɗari ya faru dukkan victims. So robot din zai kasance zamana idan ya je can wurin da abin yake su zai iya kai kanshi inda ake abin yake faruwa kuma zai iya gane idan ya isa zai iya gane su waye ba su da lafiya kuma a cikin wanda ba su da lafiya ya kasance zai iya gane wanne ne cikinsu ya fi injury da yawa. Wanda ya fi matsala sosai wanda ya fi buƙatar taimako kuma idan ya ɗauke shi zai iya gane wani wuri ne mafi kusa da zai iya kai shi a yi treating shi. So ka ji abin da requirement from makaranta da na course ɗin eventually so za a ɗan yi ɗan playground ɗin haka wanda robot ɗin zai iya aza shi sun da za su kera abubuwan da za su zama kamar su marasa lafiyan kuma yanda suke cikin matsala. So a lokacin robotin zai iya zaya doki wannan abin ya kai su kuma a yi wuraren da a nan wurin can ne kamar a ce asibiti. So robotin zai iya zuwa wurin da kai wanda ya fi buƙatar taimakon da sauri sannan kuma wuri mafi kusa zai iya kai shi za a yi wurare da yawa.
To yanzu a ce Malam Mustapha kun yi kamar kashi nawa cikin ɗari na yin wannan mutum mutumin naku?
Eh to da yake ka zama wurin ka ga is advanced da yake tun da ka san nan har secondary school ana robot. So now we've advanced the Kazana degree. So in this case dole sai mun faro daga farko zamana mu za mu building cikin shi mu building power ta electricity da take runa a cikin shi kuma mu yi building shi brain kusan da komai nashi mu za mu yi. So zan ce maka yanzu haka insha Allah mun yi da shi kuɗa haka don yanzu ma kamar gobe Monday gobe muna da presentation na lecture a rabin lokacin yin wannan project.